Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Yau ranar Litinin 20 ga watan Satumba na shekarar 2021. Sarfil Hashin Gumin ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farincin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa an bude babban taron shugabannin kasashe a zauren Majalisar Dinkin Duniya. Muna kuma dauke da rahoton musamman kan halin tsaro da yake ciki a arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku, amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bakin hauren kasar Haiti da aka maida su kasar su a ranar Lahadi a wasu jiragen hukumar shige da ficen Amurka guda uku sun soki yadda aka ta sake su zuwa birnin Port-au-Prince da kuma irin halayyar da aka nuna musu yayin da aka tsare su. A cewar wasu daga cikin bakin hauren, ba ba su dama sun dauki kayayyakin su ba, suna masu cewa an yi musu kamar fursunoni ne su don ko abinci ba a basu ba. Wata mata da ta nemi a sake sunanta ta faɗa wa Muryar Amurka cewa da a ƙasar Chile take zaune, amma dalilin rashin cikakkun takardu ya sa ya zama mata dole ta fice daga ƙasar. Ta kuma ba da shaidar cewa yadda aka yi wa bakin hauren ƙasar Haiti wulakanci ba haka aka yi wa sauran 'yan ƙasashen ba. A ranar Asabar, gwamnatin Biden ta sanar da shirinta na mayar da 'yan ƙasar ta Haiti gida bayan da suka yi cincirindo a ƙarƙashin wata gada da ke yankin da ake kira Del Rio a jihar Texas a kusa da iyakar Amurka da Mexico. Adadin bakin hauren da ke ta tururuwa ya kai ga har ya fi ƙarfin jami'an sintirin da aka girke a wurin a cewar hukumomi. A Rasha, wani ɗalibi ya buɗe wuta a farfajiyar wata jami'a a ranar Litinin, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum aƙalla takwas a cewar masu gudanar da bincike. Wannan shine harbin kan mai uwa da wabi na biyu da ya auku cikin shekara a ƙasar ta Rasha a makaranta. Hukumar da ke bincike manyan laifuka a ƙasar ta ce mutane da dama sun ji rauni a harin, wanda aka kai a jami'ar da ake kira Palm State. Rahotanni sun ce an jiwo mutumin da ake zargi da kai harin rauni a yayin da ake ƙoƙarin kama shi. Da farko dai masu bincike sun ce mutum biyar ne suka mutu, sannan mutum shida suka jikkata. Ba kasafai Rasha take fuskantar matsalar kai hare-hare a makarantu ba, saboda tsauraran matakai da ake ɗauka a gine-ginen makarantun. Baya ga haka akwai matuƙar wuya mutum ya mallaki bindiga, duk da cewa doka ta bari a yi wa bindigogin da ake farauta da su rajista. Wasu hotunan bidiyo da ake ta yawo da su a kafafen sada zumunta sun nuna yadda ɗalibai suke hurgo kayayyakinsu su duro ta taga a ƙoƙarin da suke na tserewa ɗan bindigar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin hada magunguna na Pfizer ya ce allurar COVID-19 ɗin da ya hada ba ta da hadari ga yara 'yan shekara 5 zuwa 11. Kamfanin ya ce wani gwaji da ya gudanar ya nuna cewa za a iya wa yara wannan allura ba tare da ta yi musu illa ba, inda za a iya yin ta ga yaran kwatankwacin shekarunsu. Pfizer ya ce nan ba da jimawa ba yana shirin neman izinin fara ba yara allurar. Wasu alƙaluma da jaridar New York Times ta fitar sun nuna cewa a jihar Mississippi ana samun mutum 306 da suke mutuwa cikin mutum 100,000. Jam'iyyar United Party mai mulki da ke samun goyon bayan hukumomin Kremlin ta yi ikirarin lashe kashi 2/3 na adadin kujerun majalisar wakilan ƙasar, bayan da kwashe kwana 3 ana zaben da ɓangaren 'yan adawa suka ce an tabka magudi. Ana kallon wannan zaɓe a matsayin wani muhimmin mataki da shugaban Rasha Vladimir Putin ke ƙoƙarin ɗauka a ci gaba da zama a karagar mulki gabanin zaben 2024. Kazalika mutane da dama sun yi wa zaben kallon hadarin kaji, bayan da hukumomi suka hana ƙungiyoyin da ke da alaƙa da Alexei Navalny da ke kula gidan yari tsayawa takara a wannan zaɓe. A karon farko tun bayan shekarar 1993, masu sa ido a zaɓe daga ƙungiyar tsaro da raya ƙasashen nahiyar Turai ta OSCE ba su kasance a wurin zaɓen ba saboda wasu tsauraran matakai da hukumomin Rasha suka gindaya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A wannan makon ne aka buɗe babban taron zauren Majalisar Dinkin Duniya, inda shugabannin ƙasashe mambobin majalisar suka isa birnin New York domin tattaunawar tare da gabatar da jawabai. Abokin aikin baba Yakuma Kere shi ma yana New York domin halartar wannan taro, ga kuma abin da ya haɗo mana.
Taro wannan shekara ya bambanta da abin da aka saba gani a shekarun baya, inda dubban mutane ke halartar wannan taro da ke tattaro shugabannin kasashe da prime ministoci da manyan tawagoginsu da kuma wakilai na kungiyoyi masu zaman kansu zuwa nan birnin New York. Matakin takaita yawan masu halartar taron na zuwa ne yayin da duniya ke fama da annobar coronavirus, wanda ta yi sanadiyar soke taron na gaba da gaba a tsakanin mahalarta a bara. Shugabannin kasashen duniya da dama ne suka iso birnin New York domin gabatar da jawabansu akan halin da kasashen su ke ciki da ma duniya baki daya. Abubuwa da taron badan zai fi baida hankali a kansu sun hada ne da batun sauyin yanayi da annobar coronavirus, musamman batun allurar rigakafi da makaman nukuliya da batun shirin muradun karni da kuma raya kasashe masu tasowa. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya aike wa shugabannin duniya sako kafin fara taron a yau, yana mai cewa,
"So my main message is it's time to ring the alarm bell. We are on the verge of a precipice and we are moving in the wrong direction. Look at the vaccination. Look at the difficulties in bringing together all countries to make sure."
Sako na shine lokaci yayi da ya kamata mu tunasar da juna. Muna karkacewa a tafiya da muke yi, kama daga batun rigakafin COVID-19 da batun sauyin yanayi, ga kuma yake a cikin ƴan watannin nan da suka shuɗe. Lallai akwai buƙatar mu canza lale kuma mu farka daga bacci. A dan haka wannan shine sako na. Batun tabbatar da muradun karni na cikin tarukan da aka gudanar a yau, wanda Antonio Guterres ya buƙaci mahalartan taron da su bada haɗin kai ga gwamnatocin ƙasashe domin aiwatar da shirin da zai farfaɗo da duniya daga wannan annobar coronavirus.
"Our world is challenged like never before, from climate change to conflict to COVID-19, which is putting the sustainable development goals further out of reach. It would be easy to lose hope. But we are not hopeless."
Yace duniyar ta shiga cikin wata matsala da ba a taba ganin irin ta ba, kama daga sauyin yanayi da tashe-tashen hankula da annobar coronavirus, matsalolin da ke kawo cikas ga shirin muradun karni wannan zai iya sa a karaya. Amma dai ba za mu karaya ba, kana za mu taimaka wa juna idan mun so yin hakan. Prime Minister Britania Boris Johnson shi ne ya jagoranci tattaunawa akan sauyin yanayi a yau.
"Dollars. I'll stress that again, that with the need for developed nations to find 100 billion.
Yace dole ne kasashe masu karfin tattalin arziki su tara makudan kudade da za su kai dala biliyan 100 domin aiwatar da shirye-shirye da kile barnan sauyin yanayi, inda har ana son kawo karshen barnan sauyin yanayin. Da yake amsa tambayoyin manema labarai bayan taron, Johnson ya nuna takaicinsa akan yadda kasashe masu tasowa su ne ke fuskantar tsananin barnan da sauyin yanayi ke haddasawa a duniya.
"It is the developing world that is bearing the brunt of catastrophic climate change in the form of hurricanes and fires and floods and the real long-term economic damage that they face. And yet it's the developed world that over 200 years has..."
Yace kasashe masu tasowa ke fuskantar kalubaloli da sauyin yanayi ke haddasawa, kama daga manyan guguwa da wutar daji da ambaliya da kuma rushewar tattalin arziki. Alhali kuwa manyan kasashen duniya ne ke gurbatar da yanayi kusan shekaru 200 da suka shuɗe. Johnson ya ce lokaci kenan da za mu iya aiwatar da abubuwa da aka tattauna a kai a taron da aka yi a birnin Glasgow. Wani taro kuma da hankali ya karkata a kai shi ne wanda aka yi a kan batun makamashin atomic da ake kera makaman nukuliya da shi. Babban daraktan hukumar sa ido a kan makaman nukuliya Rafael Mariano Grossi shi ne jagoranci tattaunawar ta yau, inda ya alkawari cewa,
"I hope to be in Tehran very soon to address these pressing matters that will provide the necessary assurances to the world that there is no concern. And also pave the way."
Ina sa ran nan ba dadewa ba zan je Tehran akan waɗannan muhimman batutuwa domin tabbatar wa duniya babu wata damuwa, kana kuma za a bude wani shirin diplomasiya da ake bukata don kowa ya yi na'am da shi. Kamar yadda aka saba gani, a yau ma an jibge ɗaruruwan jami'an tsaro a nan birnin New York domin ba da kariya da tsaro ga baki masu shigowa domin halartar wannan babban taron Majalisar Dinkin Duniya. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa da muryar Amurka, daga nan birnin New York a Amurka.
a gaida ba ya kuma kere domin jin abubuwan da tare shugabannin ke haifarwa sai accentce da sashen Hausa na murya Amurka a koda yaushe to kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan
Salam sallama nake gare ku al'ummar kasa ta Najeriya musulmai kin rasta mu hada kai mu je na nuna wariya mu kalli kan mu yan uwan jini dan mu samu cigaban kasar mu ai Najeriya da kai da ke da ku da ni sai mu dan tsaya mu waiwaya shinya akai aka samu sunan kasar mu ai Najeriya tabbas an wahalta an jigata kafin samun yancin kasar mu ai Najeriya dan haka kar mu yi wasa a kasara ta yan uwa fa kungiya mu samu auni mu auna kaf a dukkanin kasashe na duniya gare mu wai akwai kasar da shintazar ta ai Najeriya babu babu kai wallahi mu da Najeriya muke ta yin tukiya
Najeriya 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 babbar kasa
da arzikin kasa a Najeriya muna da arzikin mutane a Najeriya akwai yawan jihohi a Najeriya kabilu daban-daban a Najeriya sana'o'i kala-kala a Najeriya muna da hazikan matasa a Najeriya cikin dare har da ma safiya ya ubangiji Allahu sarki da yaro ko muke ka samu dace gaba daya kai yalwata ka daukaka kasar mu a Najeriya a koda yaushe ya kamata ai mu sa wannan a zuciya muna da rai kwaya daya ne tal da shi fa za mu rayu nan a zuciya
Najeriya 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 babbar kasa
addini din mu jingine mu san da cewa babu inda za ya kai mu ne ana ta garkuwa da al'umma cikin kasar mu wai ya hakan ya kamata dai a daina tunda babu inda za ya kai mu ne yau a sace wannan kuba wancan ina tunanin mu ai Najeriya ta mu ce mu ma nata ne mu kauce duk abin da zai sa ta
Najeriya Najeriya
lokaci ne sanin Sha'ibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman.
Yakin da askarawan Najeriya suke yi da ƴan bindiga a dazukan Zamfara na ƙara yin tasiri wajen rage ayyukan ƴan bindiga yayin da wasunsu ke tserewa suna barin waɗanda suke garkuwa da su da dama wanda hakan ke ba su damar su gudu. Labarin zuciya ka ce ya tambaye fuska cikin jin daɗi na kokarin da gwamnatin tarayya take wajen yaki da ƴan ta'adda a cikin dajin Zamfara gwamnatin jihar Dr. Bello Mutawalle ya kai wa jami'an tsaro da ke aikin gumurzu da ƴan bindiga a dajin sa ziyara ta bazuta ya gaisa da su ya kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa ta irin abin nan da Bahaushe kan ce yaban kyauta tukuici san kuma ji daɗi Rasuwa ta farko da aka samu shine mayakan rundunar sojojin Najeriya suka sami fatattaka tare da cicikan waɗancan ƴan bindiga da ke dajin Afaka a yankin karamar hukumar mulki ta Birnin Gwari waɗanda ke tsare da hafsan soja Major CL Dattong na kwalejin horar da kananan hafsoshin soja NDA Kaduna kimanin wata guda da ta shige sadda suka sace shi. Can kuma a jihar Zamfara ara da rugugin jiragen sama da harbe-harben da suke yi a lokacin da suke shawagi a diddabar da suka hanga ya sanya da zarar ƴan bindiga sun ji tashin jirgi ya yo kusa da su suke tseriya su bar waɗanda suke rike da su hakan ya baiwa mutane 20 ƴan asalin ƙauyen Katoge a karamar hukumar mulki ta Batsarin jihar Katsina suka kubuta inda har suka kai ga wajen da jami'an tsaro suka sa shinge a karamar hukumar mulki ta birnin Magaji a can jihar Zamfara wanda daga nan ya kai su zuwa fadar gwamnati a can Gusau inda kuma aka ɗauko su aka kai su jihar Katsina fadar gwamnati sun yi bayani ga 'yan jaridu kafin a sada su da iyalansu. Abin tausayi, wata biyar waɗannan bayan Allah suka shafe, inda yara ƙanana ne su biyu suka mutu sabili da yunwa. Yayin da shida daga cikinsu, 'yan uwansu suka biya kuɗin fansa aka sake su tunta, sai kuma su waɗannan 20 da Allah ya tsira da su a ranar Alhamis da ta gabata. Malama Sahura Haruna tana da ciki wata biyar sa'ad da aka sace ta. Ta kuma yi bayani mai banta sai da ta'ajibi. Yau kwana bakwai kenan da haihuwarta.
Da ƙarfe 10 da suka zo suka dauke mu na dare. Muna kwance cikin gidajen mu muka ji wannan halba-halba ya tashi. Shi kenan suka shigo cikin gida suka kora mu suka kai da mu. Da muka nisa fara suka dora mu bisa babura. Suka kai mu cikin aje nan dajin kafan daga nan kuma mun wata suka kara da mun can suka ida shiga da mun dajin zamfara yau kwanan ta biyar da haihuwa muna can halin sa sai yau kwana biyar to gaskiya ba da sassan lahiya tunda ko su suka zo suka diba sai da babban nasu ya diba ne ya gani ce ba ta jinin jiki ma ba kuma ba ruwan jiki idan na miƙe ina ganin juwa za kwari.
Shin ko yaya rayuwa ta kasance a daji a hannun mahara?
Rabi, to wata mu biyar kenan. Tun watan sallah karama 6 gare suka dauko mu ranar Talata. Da ƙarfe 10 dare muna zanzana cikin gidajen mu. Suka dauko mu suka taida mu. Mun yi tahiyya awa 20 ma ba mu kai inda za mu kai inda babura suke ba. Sannan muka kai can suka dauke mu ba mu isa inda za su aje mu ba he da sahi ƙarfe 6 na sahi. Gaskiya sun bige mu. Sun zazzage mu kuma sun mamare mu kuma da suka aje mu suna bugun mu da giza. Kuma daga ba sai suka bari sai matsaran mu su ma suna bugun mu su ma suka bari. An yi magana sun ce miliyan 150 za a basu sannan a sako mu. Muka ce ai da garin mu aka hada kuɗin ma ba a samu waɗannan kuɗin. To suka taba gumi daga bisani dai suka yi ta aka hada kuɗin aka bada aka an so mu saka ashe kuɗin suka kashe wa maza. Sun kashe wasu mazan mu sun ashe kuɗin. To mu san ko miliyan nawa ba suka ce a basu mu san ko nawa suka aka hada masa ba amma an toka kuɗin suka kashe man mu. Miji guda saura suka ruwa kuma suka ashe kuɗin. Yanzu Allah kuɗin mu jirgi wani dadi nake ji.
Honorable Manner yayi bayani yadda wannan al'amari ya faru a ranar da aka je sace su watanni biyar da suka shode da yadda kuma suka samu kubuta a dawa.
Gaskiya mun yi rayuwa mara daɗi wannan wuri. Da farko dai suna dan ba mu dan abinci haka muna ci. Daga baya kuma suka ji sun gaji sai su kwana uku hudu ba mu ci komai ba. Suka ga cewa wasu daga cikin mu suna dan jigata, wasu suka ba da shawara a dai rika hakuri ana ba mu abinci. Suna kawo mu dawa haka tiya 10 in muka yi da daddare tuwo ɗaya da safi sai mu tuwon kuma ba surfe haka dai yake da dissashi da komai muke cin shi. Muna wannan wuri sai gashi Allah ya kawo mu jirgi shi kuma wanda ke tsaron mu ya je wani gari ya samo abinci sai Allah ya kawo mu jirgi jirgin nan sai ya rika wannan halbe-halbe da yake sai muka yanke shawara kawai muka ce kowa ya gudu. To muna cikin guduwa Allah ya taimake mu gabaki daya gari uku muka hada ni garin da na hada ni kadai na hada wannan gari ina zuwa garin suka sallabe ni dan lokacin sutura da maki jikina ana ganin tsiraici na to dan ban ma taba wanka bane tunda muke a wajen su can mutanen wajen wata biyar sai dai wannan mutanen gari suka taimaka mu da sutura ga talan cikin buhunna wannan matan duka da ka gani duka kayan da ke jikin su nan sadaka ce aka ba mu sai suka kira wanzami yaman aski sannan aka ban ruwa da soso da sabuli aka ce in je in yi wanka da wannan takalmin da ke ga kafata aka bani bani wanka bani wanki to ni kadai ne gaskiya namiji daure da sarka Allah ya taimake ni na buge kwado guda kibuguwa da samu na gudu amma su matan babu wacce aka daure.
Cikin takaitaccen jawabinsa, sakataren gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa ya yi godiya inda kuma ya kira ga gwamnatin tarayya game da yaki da ta'addanci.
Abu da muke cewa ce wannan al'amari sai in ta an yi shi ta ko'ina yadda ake yin shi a Zamfara a ce ana yi a Katsina ana yi a Kaduna ana yi a Naija ana yi a Sokoto amma daga yadda aka ce ta kofa ɗaya ake shigo masu to suna da sauran kofofin da ko za su fice su rufe ko kuma su je su daddabo a sauran jihohin cewa a yi abin nan gaba ɗaya a lokacin ɗaya kuma jami'an tsaro da na ƙasa da na sama su shiga wurin nan to wannan ne kaɗai zai sa a kawo ƙarshen wannan lamari amma matakan nan da ɗauka suna tasiri ƙwarai da gaske shatsa wannan hanyar sadarwa da rashin mai ɗin nan da rufe kasuwanni da sauran matakai da jihohin nan suka ɗauka ya yi ma'ana.
Kina zakatar gwamnatin jihar Katsina Dr. Mustapha Inuwa. Can kuma a jihar Katsina rundunar 'yan sanda ta kara matsakaimi ne wajen tabbatar da an bi dokar hana saida mai a jarka tare da dukkan sauran dokokin da aka sanya na yaki da 'yan bindiga. Kamar yadda SP Gambo Isa ya mana bayani.
Baiwar Allah sunanta Rashida Husaini yan shekara 25. Abinda ya faru an kama ta a kofar guga galaluwa ne wanda aka cike su makil galan uku da fetur kuma aka sa a cikin buhu aka dunkule su gani. Wannan kuma farar leda babba wacce aka zuba mai a ciki fetur akalla wannan shi ma ya kai kaman galan uku. Ta boye ta sa zip ta janye a cikin jakata ta saka a cikin hijabinta kuma Allah ya sa ƴan sanda suka kama ta. An tambaye ta daga ina take. Na farko baiwa Allah nan ta ce ita daga Daddara take, amma ta ce ita asalin su daga Gombe. Daga baya ta zo ta ce ita a Hirji take a jamhuriyar Niger. Ta kasa yi wa ƴan sanda da jami'an tsaro bayanin shin a ina ta ce wannan fetur, ina za ta kai shi, kuma da dukkan alamu bafulata na ce wacce ta fito daga cikin daji kuma cikin daji za ta koma. Muna zarginta da taimakawa ƴan ta'adda, da taimaka musu da bada labari, da kuma siyo musu man fetur. Tura ta kai bango barayin nan ba su da wata mafita, babu inda wani abu yake shiga musu. Shine suke turo matansu su shigo cikin gari da galuluwa boye a cikin buhunhuna, a cikin jakunkuna, a jakan leda su saka a cikin hijabi su shiga da shi daji domin saka a baburansu.
A jihar Sokoto kuma rundunar civil defense ne ta tsaro ta sami nasarar kama masu jigilar man fetur ya zuwa daji don kaiwa mahara 'yan bindiga don su ji daɗin ayyukansu. Gwamnatin jihar Sokoto ta haramta shi a ɗaya daga cikin matakan da ta ɗauka na yaƙi da 'yan ta'adda. Aminu Bashir mai jirgi ya bayyana cewa sun kai samame ne cikin tsakiyar dare a gidan mai na Annasiya Petroleum da ke kan titin Sokoto zuwa Illela.
Muka zo nan da misalin karfe 1 na dare, muka sa ido muna kallon abubuwan da ake yi, muka ga yadda suke cika jarkokin da ma inda suke koye shi, sai kuma muka zagura muka shigo ciki muka yi wanka ne.
Nan take dai sun kama jarkoki yellow yellow guda 130 wanda aka cika su da man fetur, yayin da kuma 70 ke jiran a zuba musu. Sun kuma same nasarar kama direba daya na mota da aka riga aka yi mata loadin man fetur tana gab da tashi suka kama, da kuma wasu motoci biyu cikin su har da bus masu zaman jiran a yi musu loadin waɗancan jarkoki da aka kama su tai da su. Jabir Abubakar shine direban motar da aka kama.
Jiya na ɗauko na to yan sauke su sai waɗanda sun kai to patrol sun haga ne ni sai sun haka wani ƙarfi ɗaya na dare.
Jiya ne ka fara ko ka
sa? Jiya na ni fara.
Isiyaku Abubakar shi ke sai da man ya kuma amsa cewa shi
wani masani ya ce mun kai sa
mai gidan man bisani ba
gaskiya bisani
shi kuma Murtala Shehu manajan gidan mai ya ce
masani
karfi ko mun
masani
wallahi masani wallahi masani in na san mita ya zambare yau
san shi ya malum fashi
Roma ta kada Italia Justin Mourinho ya shawarci dan wasan kungiyar Tammy Abraham da ya sauya kasar buga wasa zuwa kasar mahaifinsa ta asali wato Nigeria, tunda kasar da yake zaune wato Ingila bata nuna sha'awa da shi ba. Nigeria da ya tare da tana fafutukar samun amincewar Abraham ya buga mata wasa a matsayin kungiyar kasarsa ta asali bayan ya soma bugawa kasar Ingila a matakin matasa. To sai dai dan wasan ya yi fatali da bukatar ta Nigeria, inda ya shiga fafutukar samun gurbi a babbar kungiyar kasar Ingila. Sai dai kuma da alama mafarkinsa bai sami karbuwa ba, domin kuwa mai horar da 'yan wasan kasar ta Ingila ya ƙi ya sanya shi a cikin 'yan wasan kasar da suka fafata gasar cin kofin kasashen nahiyar Turai. Haka kuma bai taɓa kiransa ba a wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya da kasar ke bugawa ba. Mourinho da ya lashe takobin ganin ya gina tsohon ɗan wasan nashi a Chelsea da suka sake gamewa a ƙungiyar AS Roma. Yana ganin kamata ya yi ɗan wasan ya sami damar buga wasanni a matakin ƙasa da ƙasa, wanda zai taimaka ainihin wajen cikar wannan burin. Ko baya ga Abraham ma, Najeriya ta kuma kasa a fafutukar samun ɗan wasan ƙungiyar AC Milan Fikayo Tomori. Ɗan wasan wanda aka haife shi a ƙasar Canada ya tashi a Ingila, ya ture buƙatar Najeriya wacce ita ce ƙasar mahaifinsa ta asali, inda ya zaɓi bugawa ƙasar Ingila wasa. Ana ci gaba da cece kuce akan wata sabuwar rashin fahimta da ta kunno kai tsakanin sabon shahararren ɗan wasan ƙungiyar PSG ta ƙasar Faransa Lionel Messi da kocin ƙungiyar Mauricio Pochettino. Biyo bayan sauya ɗan wasan da kocin ya yi a wasan gasar League da PSG ɗin ta yi galabar Doke Lyon da ci 2-1 a jiya Lahadi. tauraruwar Messi ta haska sosai a rabin lokacin wasan na farko. To amma kuma ta so Madisa cewa bayan dawowa rabin lokacin wasa na biyu, inda kocin ya sauya shi da Ashraf Hakimi a yayin da wasan yake a kunnen doki da ci 1-1. Babban abin da ya ja hankali ma dai shine yadda Messi din ya kaurace wa gaisawa da kocin, wanda ya bashi hannu bayan fitowarsa daga filin wasa, lamarin da kuma ya bayyana matukar rashin jin dadin sa da sauya shi da aka yi. To sai dai Pochettino ya kare matakin nasa da ya dauka, tare da cewa kungiyar tana da zaratan yan wasa har 35, kuma yan wasa 11 ne kacal za su yi wasa a lokaci daya. Don haka a matsayin sa na shugaba yana da ikon sanya dan wasa ko sauya shi a duk lokacin da ya ga ya dace. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA za ta gudanar da wani babban taro da dukkan kasashen da ke karkashin ta domin tattauna tsarin kalandar gasannin kwallon kafa na maza da kuma na mata. Kalandar gasannin kwallon kafar mata da ake kai za ta kare ne a shekara ta 2023, yayin da ta maza kuma za ta kare a shekara ta 2024. Shawarar gudanar da gasannin cin kofin duniya bayan kowace shekara biyu na daga cikin batutuwan da za a tattauna a babban taron na ranar 30 ga watan nan na Satumba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyin na, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Bakin hauren kasar Haiti da aka mai da su kasarsu a ranar Lahadi a wasu jiragen hukumar shige da ficen Amurka guda uku sun soke yadda aka ta sake su zuwa birnin Port-au-Prince, da kuma irin halayyar da aka nuna musu yayin da aka tsare su. A cewar su daga cikin bakin hauren, ba ba su dama sun dauki kayayyakin su ba, suna masu cewa an yi musu kamar fursunoni ne su don ko abinci ba a ba su ba. Wata mata da ta nemi a saka sunanta ta fada wa muryar Amurka cewa da a kasar Chile take zaune, amma dalilin rashin cikakkun takardu yasa ya zama mata dole ta fice daga kasar. Ta kuma ba da shaidu cewa yadda aka yi wa bakin hauren kasar Haiti wulakanci, ba haka aka yi wa sauran 'yan kasashen ba. A ranar Asabar, gwamnatin Biden ta sanar da shirinta na mayar da 'yan kasar ta Haiti gida, bayan da suka yi cincirin duwa karkashin wata gada da ke yankin da ake kira Del Rio a jihar Texas kusa da iyakar Amurka da Mexico. Adadin bakin hauren da ke ta tururuwa ya kai ga har ya fi karfin jami'an sintirin da aka girke a wurin a cewar hukumomi. A Rasha, wani ɗalibi ya buɗe wuta a farfajiyar wata jami'a a ranar Litinin, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum akalla 8 a cewar masu gudanar da bincike. Wannan shine harbin kan mewa da wabi na biyu da ya auku cikin shekara a kasar ta Rasha a makaranta. Hukumar da ke bincike manyan laifuka a kasar ta ce mutane da dama sun ji rauni a harin, wanda aka kai a jami'a da ake kira Farm State. Rahotanni sun ce an jiwo mutumin da ake zargi da kai harin rauni a yayin da ake kokarin kama shi. Da farko dai masu bincike sun ce mutum biyar ne suka mutu, sannan mutum shida suka jikkata. Ba kasafai Rasha take fuskantar matsalar kai hare-hare a makarantu ba, saboda tsauraran matakai da ake dauka a gine-ginen makarantun. Baya ga haka akwai matukar wuya mutum ya mallaki bindiga, duk da cewa doka ta bari a yi wa bindigogin da ake farauta da su rajista.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Sarfil Hashin Gumin, ne ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.